Zuma Records. Dear boy, Shadow, Bass in the bar. Don't pony. Get up, get up. Suna da street ga daɗin sha'ani wasu suna ci fiye da magani rasu maka tas rasu maka tas tas rasu maka eh rasu baka eh rasu maka eh rasu baka eh
rambatan media
hali fari hali baki
rambatan media
masu hali fari da hali baki shadu matan media sun banci kasance a WhatsApp jiya tai manta da tura mata so kuma har tarkwas wai tana da birthday ne a Chris ka zo mu je can mi res na ce okay baby ba wani case ina zuwa sa ga wasu bad boys suka man duka suka man tas tas ta dage man iPhone ta sa a post ta wuce nan ta bar ni cikin gre ni da matan media sai dai
matan media
hali fari hali baki
matan media
masu hali fari da hali baki
kana feeling nicky when I started maka hadu ta kashe ni ta dabaru da su love sai milisa janu tu salun maka shakaza Kumani Anjali Tamini Ranafa. All the time she told me tana sona was a lie. Muhalu da Ranafa. I don't jamba atisha. But in case our love yana le bebe nina mata bese bebe na. All I'm trying to say is tana sota kai kai na ayanga tina mata e shaga banta na Coca Cola na say ka wata
lamba to media
hali fari hali baki
lamba to media
masu hali fari da hali baki
bas na fa Instagram ne na yi bakuwa mai kyau kallar rikita kasuwa mai sa zuciyar maza rawa tace wai ba son ka ne ya mun yawa turai wa kokin ka na zuwa ban ji ka ba ai babu nasuwa music kun ba kai ba ba kowa na ce to dai na gode yar uwa to kullum kullum dai tana zuwa so kauna ta fara faruwa ta saya mun latest sponsor buwa ta saya mun marsandi ina awa da mama marsandi muke awa hey
marsandi muke Lamba to media
hali fari hali baki
Lamba to media
masu hali fari da hali baki
bari ku tina ga ya muku ni nake ruwa yanzu haka waya na wallahi tana kasuwa dole ne na sai da ita dan gudun fadamuwa yanzu ne da android sai bayan wata uku nan da na gani a Twitter har guda uku nayi mata magana ta amsa babu shakku muka kula so da kauna kusan na wata uku a rana ta kan iya mini miss goal sha uku ashe mijin da soja ne su tashi har guda uku jiya muna chatting wannan zo gidan su ta zaku ashe shiri su ke mini idan na fada kurkuku
lamba to media
hali fari hali baki
lamba to media
masu hali fari da hali baki
kai ni kuma ku zo ku ji wani raini da aka mini wata yace na rasa abunda take so da ni dan a Facebook ta same ni nan ba na mata gani sai ta dinga turo min kudi kullun ina gani har ta ce garin Patako take wai ina sani sai ta ce akwai kudi na zo dan juna mu gani sai ta ce na zo ne kawai karna damu da sani ashe kudin gidan su take satowa tana gani to ashe ana jin rana ne in zo a kama ni ina zuwa kawai yan gidan su suka chafke ni suka kai ni office din yan sanda aka canza ni ina daina neman mata media ku tale ni
lamba to media
fari hali baki
lamba to media
masu hali fari da hali baki suna da street ga daɗin sha'ani wasu suna ci fiye da magani rasu maka tas rasu maka tas tas rasu maka eh rasu baka eh rasu maka eh rasu baka eh
lamba to media
hali fari hali baki
lamba to media
masu hali fari da hali baki suna da street ga daɗin sha'ani wasu suna ci fiye da magani rasu maka tas rasu maka tas tas rasu maka eh rasu baka eh rasu maka eh rasu baka eh
lamba to media
hali fari hali baki
lamba to media
masu hali fari da hali baki